Ta kaddama ta sarki a majalisar dattawan Najeriya kan amincewa da tantance wani kwamishinan zaɓe daidai lokacin da hukumar zaben ta ƙara girma ga ma'aikatanta 7,330. Hukumar ta ce ƙara ma'aikatan ƙanana da manya girma har zuwa matakin albashi na 15 don a zaburar da su ne su shirya don zaben 2019. Aliyu Bello shine kakakin hukumar.
Za a yi zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya ran 16 ga watan 2 na shekara ta 2019. Za kuma a yi zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi a ranar 2 ga watan Maris na shekara ta 2019. Manufar hukumar zaɓe shine duk mai ruwa da tsaki ya san fa ga ranar zaɓe.
A majalisar dattawa kuma kwamishinan zaɓe da shugaba Buhari ya tura sunansa don wakiltar jihar Zamfara a arewa maso yammacin Najeriya hukumar zaɓen, wato Ahmad Mahmud, ya koma hannun kwamitin zaɓe don sake duba batunsa, inda ɗan uwansa daga Lagos Rufus Akeji ya samu nasarar tantancewar. Takardar korafi ga shugaba Buhari daga gwamnatin Zamfara ta nuna Ahmad Mahmud ba ɗan jihar Zamfara ba ne. Sanata Kabiru Marafa daga Zamfara ya ce ai gwamna Abdulaziz Yari ya turo takardar kin amincewar. Alhali bayanai sun nuna an haifi Mahmud a Gusau ne ma, kuma ya yi kwamishina har tsawon shekaru 4 a Zamfara. Sanata Marafa ya ce ya zama mai muhimmanci a yi adalci don tantance Mahmud, yana mai cewa ai gwamna Yari ne ma ba ɗan asalin jihar Zamfara ba, da ƙarawa da cewa majalisar dattawa ba za ta zama 'yar amshin shatan gwamnan ba. Kakakin APC mai mulki a jihar Zamfara Sani Gwamna ya bugo waya inda ya yi watsi da bayanan na Marafa.
Ba asalin ɗan jihar Zamfara ba ne, ko da ɗan jihar Zamfara ne. Bai yi wannan jam'iyya ba yadda jam'iyya za ta iya ba da sunan shi a matsayin wanda zai wakilci wannan jiha. Wani abu ne wanda ke ci ne ga rayuwa ce, wanda yake kuma ba zai iya maganin shi ba da waɗannan maganganu. Amma lokaci zai yi da zai gano cewa gwamna ɗan jihar Zamfara ne. Mutumin da yanzu yana ƙoƙarin cika shekara 8 yana mulkin jihar Zamfara. Wani ya bude baki ya ce ba ɗan jihar Zamfara ba ne, kaga ai wani abu ne can a cikin zuciyar shi. Lokaci zai yi, gwamna zai nuna mai cewa shi ɗan jihar Zamfara ne in Allah ya yarda.
Haji Sani da shi Sanata Kabiru Marafa da gwamna Abdulaziz Yari duk 'yan jam'iyyar APC ne mai mulki a tarayya.
Wannan ba wani abun mamaki ba ne, ko ƙasar Amerika da muke koyo ko irin wannan. Gwamnati babu ta da wata tangarɗa domin abin da duk gwamna ya yi abin da al'umma ke so ne na jihar Zamfara. Suna so su samu mutum wanda zai wakilce su, ya wahala da su kuma ana tare da shi. Ba wani mutum ba wanda za a ɗauko daga Abuja ko daga wata jiha a kawo muna shi ya wakilce mu. Wannan ba za mu yarda da shi ba, kuma mai daraja gwamna ba zai yarda da wannan ba.
Ana raɗe-raɗin wannan dambarwar ta shafi Safa da Marwa ne don zaben gwamnan a 2019 da ake ambata Sanata Marafa na cikin jerin masu nema. Gwamna Yari zai kammala wa'adi a 2019, yana mai cewa ba shi da wani zaɓin abin da zai nema a gaba.
Tunanin sai abin da jihar Zamfara suka bani. Sai ni siyasa ta can gida na kai ta mutanen Zamfara ce. In sun yanke shawara suka ce kaza za ka yi, to shi kenan, shi zan je in.
Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.